الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 4 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan 7 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da wato shine jin tsoro game da hada bautar Allah da wani, shine al-khawfu min ash-shirk, jin tsoron shirka. Bayanin ya gabata akan wato ayoyi biyu da malam ya zo mana da su a farkon baba. Aya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wanda wannan aya tana daga cikin dukkan wasu ayoyi waɗanda suka kunshi tsoratarwa game da hadarin shirka. Domin babu wani laifi wanda bawa zai samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi ba tare da ya tuba ba, face lamarinsa na ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In Allah ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgudan laifinsa. Laifi ɗaya-ɗaya ne wanda in bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi ba tare da ya tuba ba, kwata-kwata Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa wannan laifi, shi ne shirka. Kamar yadda a nan ya ce, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lallai Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, ma'ana duk wanda ya mutu yana shirka Allah baya gafarta masa. Wanda fa Allah ya yanke, wato wanda Allah ya nisanta shi game da gafararsa, to makomar shi ta ce sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Ubangiji ta'ala na gafarta duk abin da yake koma bayan shirka, liman yasha, ga wanda ya so gafarta ma. Kaga kenan wannan aya tana nuna mana girman hadarin shirka. Shine laifi ɗaya-ɗaya wanda Allah ya yi alkawarin duk wanda ya mutu akan wannan laifi ba tare da ya tuba ba, to Allah ba zai gafarta masa. Amma duk wani laifi idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan laifi ba tare da ya tuba ba, kamar yadda wannan aya take tabbatarwa lamarin sa na karkashin mashi'a ta uli subhanahu wata'ala. In Allah ya ga damar gafarta masa ya gafarta masa, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgudan laifin sa. Don haka shirka ita ce laifin da yafi kowane laifi girma a gun Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka. Na daga cikin su hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat, manzon Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa. Farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ashirku billahi, hada bautar Allah da wani. A cikin bakwai al'amurra bakwai masu halakar da bawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da hada bautar Allah da wani, shine da yace ashirku billahi, hada bautar Allah da wani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wasihir, haka nan sihiri. Na uku manzo Allah yace wannan akalur riba, cin dukiya ta riba. Na hudu manzo Allah yace akalu malil yatim, cin dukiyar maraya. Na duk da cewa na uku shine katilun nafs, da yace shirka da Allah subhanahu wata'ala, sannan sai yace sihiri. Na uku sai yace kisan kai, kisa wanda yake na ganganci. Na hudu sai yace cin riba. Na biyar sai yace cin dukiyar maraya. Na shida shine wato yi ma mace wadda take kaman ma kazafi. Na bakwai shine juya ma abokan gaba baya a ranar haduwa da juna. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, saurara shi, yanzu ba zan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka. Sahabbai suka ce bala ya rasulullahi, kware ya manzon Allah, muna buƙatar ka faɗa mana. Manzon Allah sai ya ce al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani, wannan shine laifin da yafi kowane laifi girma a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Na biyun sai ya ce wa uququl walidayni, da rashin da'a ga mahaifa. Na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yana kishingide sai ya tashi ya zauna, sai yake fada alawa qawlu zur alawa shahadatu zur, fada ta ƙarya da shaida ta ƙarya. Wannan shine laifi na uku wanda yafi kowane laifi girma a gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka kuma Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wani lokaci ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ce masa ayyu dhanbi a'zab, yace ya rasulullahi wani laifi ne yafi kowane laifi girma? Manzon Allah sai yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma Allah kishiya alhali, ka sani ka tabbatar da cewa shi ya halice ka, ka dau haƙƙin shi ka sarrafa ga wani bawa. Don haka dai a takaice wannan aya ta isa ta nuna mana girman hadarin shirka, domin shine laifin da in bawa ya mutu akan sa ba tare da ya tuba ba, to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba. Aya ta biyu wanda muka tsaya a kanta shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala akan halishin annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da Ibrahimu alaihi salam yake addu'a, shine malam yace wa qala la khalilu alaihi salam, badadin Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da yake roƙon ubangijinsa, yake cewa wajunubini wa baniya anna abudal asna, yace ya ubangijina, roƙonka nake ni da ƴaƴana, ko kuma ka ce ni da zuri'ata, ya Allah ka nisanta mu game da bautar gumaka. An da abin da ke bayan tafi ta'awilul masdar, ai wajunubini wa baniya min ibadatil asnam, ya Allah ka nisanta ni da wato zuri'ata, wato game da bautar gumaka. jumla ta aliliya wadda saboda ita annabi Ibrahim alaihi salam yayi wannan addu'a shine yace rabbi innahunna adlalna katiran minan nas yace ya ubangiji na abinda yasa nake wannan addu'a nake wannan roko innahunna domin su gumaka adlalna katiran minan nas sun batar da dewa wato daga cikin mutane kamar yadda Hausawa suke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah Annabi Ibrahim alaihi salam yayi sani ya tabbatar mafi yawan mutane abinda ya fitar da su ya jefa su zuwa kuzanzabe na halaka suka tabi duniya da lahira shine hotar gumaka dan haka yake addu'a yace wa junubini ya Allah ka nisanta ni lafazin wa junubini ya fi kai matuka akan yace imna'ani min anna abudal asnam an gane ku ya fi yace imna'ani min ibadatil asnam me yasa kamar in yace imna'ani ma'ana ya Allah kare ni game da bautar gumaka shi kuma wa junubini ya Allah ka maida ni gefe kamar da motar gumaka gefe ya zaman to kenan ba ni ba ita mun raba hanya kenan mun yi hannun riga shine anan yace ya Allah wa junubini wato kanisanta ni wa baniya kanisanta wato ƴaƴana ko kuma kace zuri'a ta min ibadatil asnam wato game da bautar gumaka bayani ya gabata cewa Allah ya karba ma manzansa annabi Ibrahim alaihi salam wannan addu'a ga wasu daga cikin wato zuri'arsa wasu kuma ubangiji subhanahu wata'ala bai karba masa ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a daga cikin addu'o'in da wasu Allah ya karba masa wata kuma Allah bai karba masa ba na daga cikin wanda Allah bai karba masa ba shine wato cin kai na mu'minai yanda za su ringa cin junansu suna yaƙar junansu wannan addu'a Allah bai karba ma manzansa ba dan haka dai a takaice tare da cewa abu ne sananne daga cikin annabawan Allah na daga cikin wanda ya samu matsayi mai girma da martaba madaukakiya a gun Ubangiji subhanahu wata'ala wato annabi Ibrahim domin yana cikin ulul azmi minar rusul tare da cewa annabi Ibrahim alaihi salam wato ya buga da mushrikai ya yake su kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul an'am da kuma suratu wannan suratul anbiya da kuma suratul safat inda annabi Ibrahim alaihi salam da hannunsa wato ya karya ya sassara gumaka da hannun shi wanda yin wannan abu da yi ya bujiro da shi zuwa wato cutarwa wadda take mai tsanani wanda har sai da ya kai a ƙarshe aka gina wani rami aka hura wuta aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam to amma tare da haka cewa shi fa ya goga da mushrikai ya yake su ya sassara gumaka amma tare da haka yana jin tsoron abukawa izo a wani a cikin shirka ba dan komai ba saboda zukatan bayi gaba daya suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wata'ala tamkari zuciya daya daya Ubangiji ta'ala yana juya su iyayen da yaso kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine yake cewa innal quluba baina usbu'ayni min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha haythu sha'a aw kama qala manzo Allah yace lalle zukata gaba ɗayan su suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wata'ala tamkar zuciya daya daya Allah yana juya su iyayen da su to dan haka shi kuma duk wani rayayye ba a amince masa fitina duk wanda yake raye ba a amince masa fitina wal iyazu billahi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a wani hadisi ingantacce yake cewa badiru bil a'mali fitana ka kiba illailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi min ad-dunya aw kama qala hadithin yana cikin sahihu muslim manzo Allah yace ku rigayi fitintinu wato da ayyuka na kwarai an gane ku rigayi duk wasu fitintinu da ayyuka na kwarai sai yake cewa waɗannan fitintunu idan suka fara bayyana manzo Allah yace tamkar wato yankin dare yake da duhu saboda shi dare yana ƙara turawa kuma duhun shi yana tsananta duhun da zaka samu na dare a ƙarfe 8 to na ƙarfe 9 ya sha bamban da shi na ƙarfe 10 yafi na ƙarfe 9 dare yana ƙara turawa duhu yana ƙara tsananta to haka rayuwa tana tafiya fitintunu suna ƙara yawaita shine yace ka kifa illailil muzrim tamkar wani yankin dare yake mai tsananin duhu manzo Allah yace yusbihur rajulu mu'mina mutum zai wayi gari yana mu'mini wa yunsi kafiran kafin yamma wato ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala wa yunsi mu'minan wa yusbihu kafiran mutum zai kai yamma marice yana mu'mini amma kafin a wayi gari ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala menene yake kai haka manzo Allah sai shi yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya zai sayar da addinin shi saboda wani tarkace na duniya dan abin da bai kai ya kawo sai ya sanya mutun yayi baya ya zabe daga kan wannan addini dan haka duk wani rayayye ba a amince masa fitina ba a amince masa fitina wannan ya riga ya mutu shine ya riga ya sadu zuwa abin da ya gabatar ma kansa in ma alkhairi ko sharri amma duk wanda yake raye to yana kan fitina shi yasa a kullum muke addu'ar cewa Allah ya tabbatar da dugadigan mu akan tafarki wanda yake madaidaici kamar yadda Allah ya koya mana wannan addu'a a cikin suratul fatiha muke fada muke maimaitawa a sallolin mu na farilla da sallolin mu na nafila dan haka magabata wani daga cikin magabata yake cewa wa man ya amanil bala'a ba'da ibrahim yace a duniya wane ne zai amince ma kansa game da bala'i da musiba da fitina bayan annabi ibrahim alaihi salam wanda ga ya annabin Allah ne daga cikin ulul azmi minar rusul amma tsoro yake kar aje wato ya fada cikin wannan fitina shine na hada bautar Allah da wani dan haka wannan kuma shine karantarwa ta magabatan kwarai magabatan kwarai ba sa ganin cewa sun hau tudun nazira an gane ku duk matsayin da suka kai ba sa ganin cewa sun hau tudun nazira wanda dai gaya manzo ne daga cikin manzannin Allah Ibrahim alaihi salam yake jin tsoron fadawa cikin shirka kamar yanda Ibnu Abi Mulaika Allah ya ji kansa yake cewa adraktu salafina min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafu nifaqa ala nafsi yace na riski mutum 30 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗayan wato suna jin tsoro game da munafirci kowanne ɗaya daga cikin su yana jin tsoron munafirci game da kansa kar a ce kar a wayi gari ya fada cikin munafirci 30 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibnu Abi Mulaika wato ya riska yake cewa kowanne ɗaya daga cikin su yana jima kansa tsoron munafirci don haka Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi wani asirinsa wato ga Huzaifa ibn al-Yaman ya zana masa wato munafikai wanda Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta musu wanda karshen su akan munafirci za su bar duniya wanda Allah ya taka masa burki a can lokacin da ya ma Ubay ibn Salul sallar gawa Ubangiji ta'ala ya ce masa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun to irin waɗannan munafikai wanda Allah ya hane shi cewa kar ya koma yi ma wani sallah daga cikin su har abada nan gaba manzo Allah ya sirranta ma Hudhaifa ibn al-Yaman waɗannan miyagun mutane Umar Allah ya kara masa yadda ya rinda kai kawo wajen Hudhaifa yana masa magiya yana hada shi da girman Allah cewa a cikin wanda manzon Allah ya zana maka akwai sunana a ciki da yana ce Hudhaifa zai ce masa baka ciki yace amma nan gaba yace wallahi bazan tsarkake wani wato bazan tsarkake wani in ce baya ciki saboda al'amari ne sirrin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kai ne na riga ina fada maka baka ciki amma nan gaba yace wala uzaki ba adaka ahad bana tsarkake dide da mutun da bayan haka in ce baya ciki dan haka a takeice wannan aya ta ishe mu wato dalili wanda ke nuna mana hadarin shirka gaya annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam yana jima kansa tsoron fadawa cikin shirka shi da iyalinsa shi da yayansa zamu tashi hadisi na gaba wato hadisi da malam yazo da shi bayan wannan aya shine kamar yanda yake fada wa fil hadisi akhwaqu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya wato malam na fada Allah ya ji kansa shine yake cewa wa fil hadisi ya zo a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-hadis shine duk abin da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada ko aiki ko tabbatarwa ko wata sifa daga cikin sifofinsa na halitta ko kuma sifofinsa waɗanda suke na dabi'a da halaye duk abinda za a ce manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah ya aikata ko kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aikata abu kaza ba tare da yayi musu ba ko kuma yana daga cikin sifofi na halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi tsaka-tsakiya ne ba dogo bane ba gajiri bane da duk abinda yake kama da haka ko kuma sifofinsa waɗanda suke na ɗabi'a da halaye gaba ɗaya wannan shine ake kira da hadisi in ku aka ce al-khabar to abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo daga wajen wani ba shi ba idan aka ce al-khabar kenan hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma abinda ya zo daga wajen wani na maganganu da ayyuka shine ake cewa wa fil khabar idan aka ce wa fil athar al-athar shine wato maganganu na magabata sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-athar sune maganganu kenan da ayyuka na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kana so ka jingina al-athar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kayyade sai dai ka ce wa fil athari ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenan athar abinda aka ciro kenan na magana ko aiki kenan in kana so sai ka kayyade amma in aka ce hadisi kai tsaye abinda zai zo tunaninka a farko shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aiki shi to shine anan yace wa fil hadisi ya zo a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa akhwaqu ma akhafu alaikum mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro manzon Allah yace ashirkul asghar wato shine karamar shirka abinda nafi ji muku tsoro manzon Allah yace karamar shirka da suwa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi wato sune mu'minai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ciye ma salihan bayi tsoro game da shi manzon Allah ya ce ashirku asghar wato shine karamar shirka kaga a dukkan wani abun tsoro wanda ake ji ma bawa tsoro kada ya jefa shi zuwa ga halaka. To a cikin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ji mana tsoro, babu kaman shirka, karamar shirka. Shine yace akhwakuma akhafu alaikum ashirkul asghar, mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro, manzo Allah yace karamar shirka. Wasu'ila anhu, sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka tambayi shi aka ce masa wama shirku la asgar, wato menene karamar shirka? Fa qala, sai manzo Allah yace ar-riya, wato ita ce riya. Lafazin ar-riya an ciro shi ne daga ar-ruya. Me ake nihi anan da ar-riya? Shine mutum ya aikata wani aiki na ibada dalihin jama'a su ganshi su yabe shi domin su dauke shi a matsayin cewa ai mai bautar Allah. Mutum ya aikata wani aiki na ibada don jama'a su ganshi su yaba shi. Misali, kamar yanda mutum zai ringa kyautata sallah, ya cika ruku'u, ya cika sujada, ko kuma ya ringa rera karatu, ko kuma ya ringa bayyana wani kuka wanda yake na tsoron Allah, a sababin ya ga jama'a suna kallon shi, don dai jama'a su yabe shi su ce wani ya iya sallah. Waliyazu billah, wannan hadari ne wanda yake mai girma, saboda yin wannan aiki ya fi zina, ya fi sata, ya fi kisan kai, ya fi komai abun Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shirka ita ce laifi wanda ya fi kowane laifi girma abun Allah subhanahu wa ta'ala. Yana in aka ce riya, mutum ya aikata aiki na ibada dalihin mutane su jama'a su ganshi su yabe shi. Don haka bai takaita ba ga wannan, akwai as-sum'a. In aka ce as-sum'a shine jiyarwa, ka aikata wani aiki na ibada domin jama'a su ji labarin wannan aiki da kake su yabe ka. Don haka gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimulce su, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, man samma asamma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Shine yace man samma asamma Allahu bihi, duk wanda ya aikata aiki da nihin jama'a su ji labari su yabe shi, samma Allahu bihi, Ubangiji ta'ala zai sa kauta masa da irin wannan mummunan manufa tashi. An gane ko? Wa man ra'a, duk wanda ya nuna ma jama'a aiki na ibada don su ganshi su yabe shi, ra'a Allahu bihi, Allah zai sa kauta masa da riyar shi. Shi kwa duk wanda ya jiyar da aiki don jama'a su ji su yaba ko don su gani su yaba, to ɗayan biyu ne. In Allah ya so ya sa jama'a su yabe shi, amma ya tabbata cewa a ranar kiyama akan wannan aiki ba ya da sakamakon lada daidai da nisa ka da zarra, domin duk aikin da aka yi shi ba don Allah ba, wannan aikin ya zamanto tamkar kura ce wadda take abin shekewa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, man kana yuridu lhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. To dan haka kenan, duk aikin da mutum zai yi da nihin jama'a su gani su yaba ko dan jama'a su ji su yabe shi, wannan shine ake kira da riya. Amma mu san da cewa kuma wannan ya keɓanta da ayyuka na ibada, aiki na ibada shi wani al'amari na duniya wanda ba ibada ba, dan kayi dan jama'a su yabe ka ko dan jama'a su ji labari su faɗa, wannan ba a kiran shirya. Kenan a ina riya take kasancewa a cikin ayyuka na ibada? Yanzu misali, Allah ya baka wata hikima da fasaha, ka kera wani abu, abubuwa waɗanda suke na rayuwa, dan kayi dan jama'a su gani su yabe ka ko kuma dan a faɗa, wannan baka da laifi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda daman ba ibada bace ba, al'amari ne wanda yake kaya ne na rayuwa. kenan ita riyata ta kai ta ga abin da yake na ibada. Amma idan mutum ya aikata aiki ya tsaya ya kyautata domin jama'a su gani su yi koyi da shi, to wannan babu laifi. In dai ta fuskar karantarwa ne don ka koya ma jama'a su ga yadda ake wannan ibada su ma su tsaya su kyautata, to wannan ba a kiran shirya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbarinsa mai matattakara uku, manzon Allah ya yi kabbara ya yi sallah tun daga farko har ƙarshe. Lokacin da ya gama, manzon Allah sai ya waiwayo sai yake faɗa ga jama'a yake cewa innama sana'atu hadha, kusan da cewa na yi wannan sallah li ta'atan mubi wa ta'alamu salati, don ku yi koyi da ni kuma ku san yadda sallah ta take. Don haka a nan abu wanda yake na ibada in dai ta fuskar karantarwa ne jama'a su ji su san da cewa ga yadda ake yi, ko kuma don su gani su san da cewa ga yadda ake yi, to wannan ba laifi. Kamar yadda zikiri na bayan sallah, in ka kasance a cikin jama'a waɗanda kana kyautata zaton sun jahilci irin azkarin da ake yi bayan sallah, za ka ɗan yi shi a bayyane domin su san da cewa ga abin da ake yi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci sukan bayyana azkar na bayan sallah, menene manufarsu, shine karantarwa. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ya sallaci sallar gawa sai karanta Fatiha a bayyane, ana gama sallar sai yake faɗa ga jama'a yake cewa ku san da cewa na karanta Fatiha a bayyane, ba dan komai ba, dan ku san da cewa karanta Fatiha a sallar gawa hanya ce ta annabin, kuma ana karantarwa ce ta shi. To dan haka dai mu gane abin yana da alaka da niyya ta zuciya. In mutum ya yi da nihin jama'a su gani su yaba, to wannan shi ne ake kira da riya. In ya yi da niyyar jama'a su yi koyi da shi su san da cewa wannan aiki ga yadda ake, to wannan kuma yana da sakamakon lada a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala da nihin wato wannan karantarwa. Don haka dai a takaice riya tana ɓata duk wani aiki na ibada. In ta ɗarsu a cikin aiki na ibada takan rubuta wannan aiki. Sai dai malamai wato sun yi tafsiri a nan. Idan ya zamanto ita wannan ibada asali ma shi bawan bai tashi ba yin wannan ibada kawai illa domin ya nuna ma jama'a shi mai ibada ne, to wannan kwata-kwata wannan ba ya da sakamakon lada a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ne da ya zo da ita ta rubuta wannan aiki gaba ɗaya. Inda ya asali ma kawai da ya tashi yin wannan aiki don idan jama'a ne, ba don Allah ba ne bai tashi. In kuwa ya kasance farkon aikin saboda Allah ne, ya fara aiki sai ya ga jama'a a kusansa, shi kenan kawai sai ya tsaya ya kyautata wannan aiki don jama'a su yabe shi. Misali yana cikin sallah da ya ga jama'a kawai sai ya ringa cika ruku'u, ya ringa kyautata karatu, ya ringa cika ruku'u da sujada don jama'a su yabe shi. To a nan shi ne malaman suka ce in dai ita ibadar ƙarshenta yana da alaƙa da farkonta, to wannan ibada kwata-kwata ta rubuje. Wanda kana cikin aikin ne riya ta zo, in ka yi ƙoƙari ka ije ta ba ka biya mata ba ka sai ta zuciyarka, to wannan babu komai. Kana cikin yin aikin kawai sai wani sanya ban jama'a sai ya zo maka, sai ka yi ƙoƙari ka huzgo zuciyarka ka kautar da ita daga wannan manufa da take famar nufata, to wannan aiki bai baci ba. Amma in har ka biya ma zuciyar har izuwa ƙarshen ibadar, to shi ne anan malamai suka ce in ita ibadar ƙarshenta yana da alaƙa da farkonta, to gaba ɗaya wannan riyata ba ta aiki. Kamar yadda ita sallah ba yadda za a yi ƙarshenta ya yi kyau kuma farkon wannan ƙarshenta ya yi kyau farkonta ya baci, ko kuma farkonta ya yi kyau ƙarshenta ya baci. Saboda ita sallah farkonta yana da alaƙa da ƙarshenta, farkonta ne ta kabiratul ihram, fita daga sallah shine sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kenan farko mutun ya kabbara sallah saboda Allah da kyakkyawar niyya idan niyya ta zo masa yayi kokari ya saita zuciyarsa ya kautar da ita daga wannan gani na jama'a to wannan ibadar shi wannan babu wani laifi a kanta inda yayi kokari ya bada iya kokarin shi ya saita zuciyar shi yan koye biya mata zuciyar akan wannan neman yabo na jama'a har aka kai ya salamce daga sallah to wannan gaba ɗayan wannan sallah ta rubu bai yadda dada abun ubangiji subhanahu wataala misali na biyu kamar sadaka sadaka farkonta baya da alaka da karshenta kamar yadda malamai suka yi bayani yanzu misali ka yi sadaka da wani kaso daga cikin dukiyarka ka yi saboda Allah jin jama'a suna yabonka sai ka ce to bari in ɗauko abin da ya rage in ci gaba da yi wannan wanda ka ɗauko bayan jin yabo na jama'a don dai jama'a su yabe ka to wannan ba ka da lada a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sadaka ta farko da ta gabata ita tana da sakamakon lada a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ta farkon ba ta da alaka da ta karshen shi ne a nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro manzon Allah ya ce shi ne ashirku da asgar wato karamar shirka fasu'ila anhu aka tambaye shi aka ce masa wama shirku da asgar menene karamar shirka fa kala sai manzon Allah ya ce arriya wato ita ce riya dan haka duk wanda ya zo da aiki na riya a ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karba ba kamar yadda wato ubangiji ta'ala yake fada a cikin hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana adana shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatar duk wasu abokan tarayya an shirk game da tarayya matsayina ya wuce a haɗa ni da wani a ce mu yi tarayya da wani akan wani ubangiji ta'ala ya ce ni ne mafi wadatar abokanin tarayya an shirk game da tarayya na wuce tarayya da wani sai ya ce man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki ya tarar da wani na tare da ni a cikin wannan aiki ubangiji ta'ala ya ce na bar shi da shirka shi ma'ana ya je shi da wanda ya aikin saboda shi in dai kai ka hada ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani a cikin aiki to ubangiji ta'ala zai barka da wancan yin kwata-kwata baya bukatar komai a cikin wannan aiki don haka a takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana girman hadari na shirka shirka ta kai matsayin wato a ji tsoronta saboda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa shi ne abin da ya fi jiye mana tsoro a cikin dukkan abin da yake ji mana tsoro to wannan shi ne a sha gaba sannan malam ya zo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-bukhari wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan duk wanda ya mutu wato yana roƙon wani ba Allah ba idan aka ce nidd shine al-masil wan-nadir kenan wanda yake kama wanda yake tamka wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kenan ya sanya ma Allah kishiya a cikin abin da yake hakkinsa sai yace dakhala an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace makomar sauta ne kenan duk wanda ya mutu yana roƙon wani ba Allah ba wannan makomar shi a gobe kiyama ita ce wuta addu'a anan wato ya kunshi addu'a kala biyu domin akwai du'a'ul ibada akwai kuma du'a'ul mas'ala misali dangane da du'a'ul ibada kamar azumi kamar haji kamar zakka kamar sallah da sauran ayyuka na ibada wannan duka ana kiran su du'a'ul ibada saboda inda zaka tambayi mai sallah mai azumi me yasa kake sallah me yasa kake azumi wace amsa zai baka zai ce maka ina wannan ibada domin Allah ya shigar da ni aljanna ya tsiratar da ni game da gidan wuta kaga koda bi rutu ubangiji subhanahu wata'ala bi lisanin wannan maqal fa innahu yas'aluhu bi lisanil hal da harshe wanda yake na hali wannan ibada da yake yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ne ya sakauta masa da aljanna ya nisanta shi game da gidan wuta dan haka wannan duka ake kiran su du'a'ul ibada yanzu misali mutumin da yake da'a ga mahaifa yake sadar da zumunta yake kyautata makwabtaka duk wasu ayyuka na ibada da Allah ya shar'anta yana yi kaga wannan gaba ɗaya ana kiran su du'a'ul ibada inda zaka tambaye ni da'a ga mahaifansa me yasa kake da'a ga mahaifa sai ce fata nake Allah ya kaina aljanna ya nisanta ni game da gidan wannan gaba ɗaya ana kiran su du'a'ul ibada kamar yanda misali azkar da aka shar'anta mana bayan sallah irin karanta ayatul kursi da tasbihi da sauransu da irin su astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalal wal ikram har izuwa karshen waɗannan azkar gaba ɗaya ana kiran su du'a'ul ibada to yanzu wanda ya sarrafa misali sallah ga wani yayi ba dan Allah ba menene matsayinsa ya kafirta me yasa saboda sallah ibada ce azumi ibada ne dukkan su waɗannan ibada ne ibada kwa duk wani nau'i daga cikin nau'ikan ta gaba ɗaya baya halatta a sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wataala domin ya faɗa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada nau'i na biyu du'a'ul mas'ala in aka ce du'a'ul mas'ala shine addu'a ta roƙo domin bawa yakan daga hannunsa ya roƙi ubangijinsa buƙatunsa na duniya da na lahira ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to ita du'a'ul mas'ala anan in har mutum ya roƙi wani ba Allah ba abinda babu wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan ya zo da shirka wadda kuma za ta kai shi wuta a gobe kiyama idan bai tuba ba yanzu misali wa yake yayi ma bawa talauci ubangiji subhanahu wataala shi yake wadatar da bawa wa yake ba da lafiya shine ubangiji subhanahu wataala wa ke azurtawa shine ubangiji subhanahu wataala wa ke ba da da shine ubangiji subhanahu wataala yanzu misali mutum ne ba shi da lafiya idan ya roki wani ya ce wani ka bani lafiya to wannan ya dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala ya ba wani bawa kenan wannan ya zamanto du'a'ul mas'ala ce ya sarrafa ta ga bawa wanda ba shi da iko akan wannan abin da ya roka amma in ka roki bawa abin da yake da iko akan shi wannan kuma ba a kiran shi shirka misali ina jin yunwa sai na ce wani da Allah ka ciyar da ni wani ka ciyar da ni kaga anan kana da ikon da zaka dauki abinci ka bani to wannan kenan wanda yake raye wanda yake da iko akan abu in ka roke shi to wannan baka yi shirka ba abinda yake da iko akan sa to amma kaddara cewa kana jin yunwa sai ka roki wani ya ciyar da kai wannan wanda ka roƙa fitakke ne ko kuma matacce ne wanda ka roƙa ka ce ya wali wani ka ciyar da ni kuma alhali fitakke ne ko kuma matacce ne to menene matsayin wannan du'a'ul mas'ala da kai kaga ka roƙe shi abinda ba ya da iko a kai shi me yasa saboda fitakke ne bai ma san me kake faɗa ba bai san me ma kake faɗa ba in matacce ne ya za a yi matacce shi kuma ya ciyar da wanda yake raye don haka ubangiji ta'ala ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير kenan a takeice abinda muke so mu gani abinda ya shafi du'aul mas'ala idan ka roki bawa abinda yake da iko akan shi to wannan ba a kiran shi shirka ba a kiran shi shirka amma idan ka roki bawa abinda ba ya da iko akan shi sai Allah to wannan ko mutum yayi shirka da haka shine anan yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan duk wanda ya mutu yana roƙon wani ba Allah ba abinda babu wanda yake da iko akan shi in banda Allah dakhalan nar wato makomar shi wuta ce dan haka ita addu'a ibada ce kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'ani ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri وقال ربكم ادعوني وبنجينكو يچه كروكيني استجب لكم نكربا مكو ادوار سي يچه ان الذين يستكبرون عن عبادتي لله ودند سكي غيرمن كاي عن عبادتي عن عبادتي اي ان دعائي كما ده روكونا سي يچه سيدخلون جهنم داخل حق مزا الله صلى الله عليه وسلم يچه الدعاء هو العباده الدعاء يچه عباده haka a ce yace wa man aballu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha kushira an-nasu kanu lahum a'da'an sai ce wa kanu bi ibadatihim ay bi du'aihim kafirin shine anan yace man mata duk wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan halin yana roƙon wani ba Allah ba abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah dakhalan nara wato makomar sautaci to amma mutun ne yake shirka da ubangiji subhanahu wataala kafin ya mutu sai Allah ya masa dace dangane da tuba ya tuba zuwa ga Allah to duk abin da ya gabata Allah zai gafarta masa amma wannan yana nihi kenan wanda ya mutu bai tuba dan haka anan wa huwa yad'u min dunillahi niddan jumla ce hadiya kina wanda ya mutu yana roƙon wani ba Allah kenan ya rayu yana roƙon wani ba Allah ba in dai ya tuba to Allah zai karbi tubarsa amma in ya mutu yana haka to makomar shi wuta ce dan haka wannan hadisi yana nuna mana girman hadarin shirka duk wanda ya mutu yana shirka wani ya zubillah sakamakon sa shine wutar jahannama Allah ya kare mu sannan sai malam na faɗa wa li muslimin an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiya hu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wa al imam muslim ya rawaito daga jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mallaki Allah duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala haduwa da Allah ko ba ta kasancewa sai bayan mutuwa an gane ku kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannu al-maut in kuntum sadiqin ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ce da su wadanda suka kafirce ma Allah sune yahudawa masu da'awar cewa aljanna ta su ce kuma su masoyan Allah ne Allah yace ce da su to in kanat lakum ad-darul akhiratu min qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas ce da su in har gidan lahira ma'ana aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran jama'a to fa tamanna wal mauta ku gurin mutuwa in kuntum sadiqina in har da gaske ne cewa aljanna ta huce ubangiji ta'ala ya ce walan ya tamannahu ba inda za a yi yahudawa su yi gurin mutuwa har abada bima qaddamat aidihim a sababin abinda hannayensu ta gabatar na miyagun ayyuka shine anan yace mallaki Allah duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wataala kenan anan me yake nihi duk wanda ya mutu la yushriku bihi shay'an ya hadu da Allah baya hada bautar Allah da wani ya mutu baya shirka dakhala aljanna kuma komar shi aljannati koda an shigar da shi wuta an azabtar da shi ko mun tsawon zaman da yayi a wuta to karshen shi aljanna duk wanda ya mutu baya shirka duk girman laifinsa inda zaka hada duk wasu laifuka na mutum da aljan tun daga farkon duniya har zuwa kiyama in dai babu shirka a ciki a ce nashi ne shi kadai to ko mun tsawon zaman da zai yi a wuta to a ƙarshe za a fitar da shi ko mun kankantar tauhidinsa a kai shi aljanna kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman cikin sahihul bukhari maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta duk wanda kuka samu imani a cikin zuciyarsa tauhidi daidai da nauyin kwayar gadagi kuka ce kwayar kumayya Ubangiji ta'ala ya ce ku fito da shi a lokacin nan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su je su bincike wuta gaba ɗaya duk wanda yake da tauhidi ko mun kankantar shi za su fito da su maza Allah ya ce sun kone kurmus tankar gawayi za a jefa su cikin kora sai a jefa su cikin kora ma ta rayuwa gangan jikin su zai tuho yayin kyau sannan a kai su aljanna wannan hadisi yana tabbatar da in dai akan tauhidi mutum ya mutu baya shirka duk girman laifinsa to baya haramta masa aljanna dayan biyu ne in ma Allah ya gafarta masa laifukansa ko kuma ya ki gafarta masa in an azabtar da shi ko mun tsawon zaman da yayi a wuta to a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna don haka anan yace mallaki Allah duk wanda ya hadu da Allah ma'ana ya mutu la yushriku bihi shay'an baya shirka da ubangiji subhanahu wata'ala don haka shay'an anan na kira ce fi siyakin nafi don haka anan malamai suka ce hatta da shirka karama dan ita shirka karama malamai suka ce ita ma Allah baya gafartawa ko shirka karama domin dan haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wato malamai suka fassara la yaghfiru an yushraka bihi an da abinda ke bayan tafi tawilul masdar su ce ishrakan bihi kenan ko karamar shirka ce in dai bawa ya mutu to ubangiji subhanahu wataala baya yafe masa sai ya azartar da shi gurgudan laifinsa kenan a ƙarshe dai dakala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka makomar shi aljannan shi Allah ya sanya mu a cikin sa sannan sai ya ce wa mallaki yahu yushriku bihi shay'an duk wanda ya hadu da Allah yana hada bautar Allah da wani in dai ya mutu yana shirka dakala nara makomar sa ita ce wuta waliyad billah duk wanda ya mutu yana shirka makomar sa wuta kenan menene abinda ke shigar da bawa aljanna shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala me ke kai bawa wuta ya cancanta masa dawama a cikin wuta waliyad billah ita ce shirka da ubangiji subhanahu wataala kenan in ita karamar shirka ce to wannan mutum ba zai dawama a wuta koda an shigar da shi to a ƙarshe za a fitar da shi amma in shirka ce babba waliyad billah ita ce kadai abinda ke dawamar da bawa a wuta da haka a takaice wannan hadisi shi ma malam ya zo da shi domin ya nuna mana hadarin shirka shine malam yake cewa fihi masail a karkashin baban akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko al-khawfu min ash-shirk jin tsoro game da shirka jin tsoron shirka ta ina muka fa'idanci wannan mas'ala shine karkashin fadarsa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da sauran hadisan da suka biyo baya yana ya kamata mai hankali ya ji tsoron shirka domin hadari ne abu ne mai hadarin gaske wanda duk wanda ya mutu akan da ubangiji subhanahu wataala baya gafarta masa afaniya mas'ala ta biyu annar riya'a min ash-shirk wato lalle riya wato tana daga shirka riya kenan tana daga cikin shirka nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda suke na shirka malam ya ciro wannan mas'ala a ƙarƙashin hadisin da ya zo da shi da manzon Allah ya ce mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine karamar shirka aka tambaye shi menene karamar shirka manzon Allah ya ce riya ita ce riya don haka malam yace annar riya adalle ita riya min ash-shirk wato tana daga shirka al-thalitha mas'ala ta uku annahu min ash-shirk al-asghar malam yace lalle ita riya wato tana daga cikin karamar shirka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada da yace akhawfu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar aka tambaye shi wama shirku al-asghar qala ar-riya shine malam yace annahu ita riya min ash-shirk al-asghar tana daga cikin shirka karama ar-rabi'a mas'ala ta hudu annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihi malam yace lalle ita riya ita ce mafi tsoron abinda ake ji ma salihan bayi tsoransa kenan salihan bayi abinda ake ji musu tsoro ita ce shirka malam ya ciro wannan mas'ala a karkashin kenan akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar kenan alaikum suwa manzon Allah yake ji ma tsoro kenan bayi waɗanda suke nagari salihan bayi to dan haka me yasa manzon Allah yake ji mana tsoron wato shirka karama saboda al'amari ne wanda yakan shiga bawaye da su a cikin zuciyar shi ba tare da ya sani ba sai ka ji abin ya zo cikin zuciyarka kenan sai ka yi kokarin yaya za a yi ka kautar da zuciyarka game da wannan tunani dan haka shine yace annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salih ita riya ita ce mafi tsoron abinda ake ji ma salihan bayi tsoro a cikin duk abinda ake ji ma salihin bawa tsoro a rayuwarsa to babu sama da wato ita ce riya sannan sai ya ce al-khamisa mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar wato kusaci na aljanna da wuta game da bawa aljanna tana kusa da bawa haka wuta ita ma tana kusa da shi kamar yanda hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min sharakina ali sai yace wan naru mislu zalik manzon Allah yace aljanna ta fi kusa da dayan ku game da katanar takalmi katanar takalmi ma'ana madaukan wannan na takalmi yanda suke kusa suke da kusaci da kafar mutum to aljanna ta fi kusaci da shi manzon Allah sai yace wan naru mislu zalik yace ita ma wuta haka shine anan yace qurbul jannati wan nar wato mas'ala ta biyar kenan zamu fa'idanci kusaci na aljanna da wuta game da bawa malam ya ciro wannan mas'ala a karkashin mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallaki yahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya hadu da Allah baya shirka makomarsa aljanna duk wanda ya hadu da Allah yana shirka makomar shi wuta kenan wuta da aljanna abu ne waɗanda suke da kusaci da bawa sannan mas'ala ta shida malam yace aljam'u baina qurbihima fi hadisin wahid wato hada tsakanin kusacin wuta da aljanna wato a cikin hadisi daya a cikin wannan hadisi daya manzon Allah ya nuna mana da wuta da aljanna suna kusa da wuta haka a wancan hadisin da yake cewa wato aljannatu aqrabu ila ahadikum min sharakina alihi sai ce wan naru mislu zalik mas'ala ta bakwai malam yace annahu mallaki yahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala halin yana ne hada bautarsa da wani to makomar shi ita ce wuta koda ya fi kowa ibada a duniyar kasa koda ya fi kowa bautar Allah to makomar shi ita ce wuta yasa saboda kasancewar duk wanda ya mutu yana shirka duk ibadar shi in dai shirka ce to makomar shi wuta ce kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam wa qala al-masihu ya bani isra'ila a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar yace innahu man yushrik billahi lalle duk wanda ke hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa ita ce wuta wa ma lidh-dhalimina min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka wanda za su ba su tsaro da kariya game da azabar Allah. To shine ana malan yace annahu lalle lamarin mallaki yahudu wanda ya hadu da Allah yushriku bihi shay'an yana min hada bautarsa da wani dakhala nar zai shiga wuta walau kana min abadin nas koda ya bi kowa ibada a duniya duk ibada shi indai ya mutu yana shirka to makomar shi wuta ce. Athanina mas'ala ta takwas al mas'alatu al azima mas'ala mai girma su'alul khalili lahu wali banihi wikayata ibadati al asnam roƙon da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi ga ubangijinsa ya roƙi ubangijinsa cewa ya kare shi shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka. Kaga wannan mas'ala ce mai girma kamar yadda bayani ya gabata. Duk matsayin Annabi Ibrahim alaihi salam abun Allah duk martabarsa amma tare da haka wato yana jin tsoron abkawa zuwa shirka dan haka ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wajnubni wa baniya an na'budu wa nasna'. At-tasi'a mas'ala ta tara malan yace itibaruhu bi halil akthar bi qawlihi rabbi innahunna adlalna katiran minan nas. Me yasa Ibrahim alaihi salam yayi wannan addu'a? Saboda ya lura da halin akthar mafi yawa daga cikin mutane tare da cewa labarin ayar mi yazo rabbi innahunna adlalna katiran da yawa daga cikin mutane akwai bambanci tsakanin akthar wato da katir. Akthar wannan ismu tafdhil ne angane ko kenan lura da halin da yawa daga cikin mutane don haka Annabi Ibrahim yayi wannan addu'a ya roƙi ubangijinsa cewa ya kare shi shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka. Shine yace li qawlihi rabbi innakunna adlalna katiran minan nas yace ya ubangiji na domin gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane. Al-ashira mas'ala ta goma fihi tafsiru la ilaha illallah kama zakarahu al-bukhari wato a cikin wannan hadisi akwai fassara wato kalima ta la ilaha illallah kamar yadda al-imam al-bukhari wato ya ambata. Me yasa? Saboda hadisin akwai nafiyun da isbat. Me yace cai mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna duk wanda ya hadu da Allah baya shirka da shi kuma komar shi aljanna. Kenan wannan kenan isbatu li ibada lillahi subhanahu wa ta'ala kenan ma'anar illallah. Sai yace wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya hadu da Allah yana mi hada bautarsa da wani makomar shi ta daman ita la ilaha illallah tana da gimshikai guda biyu shine annafi wal isbat. Idan ka ce la ilaha ka kore duk wani abun bauta, ka ce duk wani abu da ake bauta masa a sama ko a ƙasa baka yarda ba da wannan bauta da ake masa sai ka ce illallahu sai dai Allah, kina anan ka tabbatar da ibada gaba ɗaya cewa haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka shi wannan hadisi ya kunshi ma'anar kalima ta la ilaha illallah duk wanda ya hadu da Allah baya shirka makomar shi aljanna. Kenan duk wanda ya tabbatar da ibada gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala makomar shi aljanna. Sai ya ce wa man laki yahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya hadu da shi yana mai shirka to makomar shi wuta. Kenan kaga anan akwai annafi wal isbat shine anan malan yace fihi tafsiru la ilaha illallah kama zakarahu al-bukhari. Al-hadiyata ashara mas'ala ta sha ɗaya wadda ita ce ta ƙarshe malan yace fadilatu man salima min ash-shirk fadla ta mutumin da ya kubuta game da shirka domin duk wanda ya mutu baya shirka zai hadu da gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala bugu da ƙari kuma sakamakon shi aljanna. Tunda ya ce wa mallakiya mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.